الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركه مدا سادوا ا wannan yammaci na juma'a daren asabar yaumuna hudu ga watan hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da 26 ne ko 26 ga watan 9 hijirar miladiya 2025. Ci gaba da karatunmu na littafin Sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Miyati dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, fatar jihar Gombe. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya. Idan ba a manta ba, sacin da ya wuce mun tsaya daga ƙarshen muna cikin babi na 123. Mun tsaya ƙarshen babi na 321, za mu tashi a farkon babi na 322. Haka ne ko? Hadisi, afwan. Mun tsaya ƙarshen hadisi na 321, za mu tashi farkon hadisi na 322 insha Allah, wanda yau shi ne darasinmu na 48 insha Allah. Ina ga za mu shiga karatu kai tsaye, ba za mu amsa tambaya ba. Muna dan bada hakuri ba fara karatu da wuri ba, saboda mun dan jira ƴan media ba su gama shiryawa ba, mun san su suke ba mu umarni. Wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala haddathana Muhammad bin Kathir al-Abdi qala haddathana Sufyan al-Thawri an Salama bin Kuhayl, daga Salama dan Kuhayl. Wannan Salama bin Kuhayl sika ne, malaman kutubu sita duk sun fitar da hadisin shi. An Abi Malik, daga Abi Malik, sunan shi Ghazwan al-Ghifari, daga ainihin Banu Ghifar kenan. Sunan shi Ghazwan Gha da kuma Za, Gha da kuma Za. Zaira, ka san Zaira ko Arama? Yawwa. Al-Ghifari an Abdurrahman bin Abza, Abdurrahman bin Abza yana cikin sahabbai amma kanana, bimana kananan sahabbai wanda annabi bar duniya suna yin yara kanana kenan, ba kanana wurin daraja ake nufi ba. Ina fata an gane. In an ce sigarun sahaba masu kananan shekaru. Kale yace kuntu inda Umar, na kasance a wajen Amirul Mu'minin Umar dan Khattab, Allah kara masa yadda. Faja'ahu rajulun, sai wani mutum yazo. Faqala, sai yace inna nakunu bil makan, yace mu lallai mukan kasance a wani wuri, wurin da yake babu ruwa. Ash-shahara wash-shahrayn, mukan kasance tsawon wata ɗaya, tsawon wata biyu. Kila wani aiki kai kai su, kila tafiya ne, kuma dai menene, wuri ne da ana da ƙarancin ruwa, kuma wani buƙatar rayuwa dole yana kai su wannan wurin. Kuma sukan zauna a shahara wa shaharaini, tsawon wata ɗaya ko wata biyu. Faƙala Umaru, sai Sayyidina Umar ya ce da shi, shi wannan mutumin ya ce amma ana, ya ce amma ni kan in na tsinci kaina a wannan wurin, falam akun usalli, to ni kan ban kasance wanda zai dinga yin sallah ba. Hatta ajidal ma'a, har sai na samu ruwa. In ban samu ruwa ba, ba maganar sallah, sai dai in jira in tara salloli. Ran da aka samu ruwa ne sallah, na biya waɗannan sallolin, shi ba zai taimama ba. In ji Sayyidina Umar dan Khattab, kun tuna satin da ya gabata shi ne fahimta Abdullahi dan Mas'ud. Ina fata da shi da Abu Musa al-Ash'ari ya kawo masa aya, ce ce a rike ayan ka, nima ina da fahimtata. Kaga anan fahimtansa ne haka, nan ma ga fahimtan Sayyidina Umar. kuma Umar har yabar duniya akan wannan fahimta yake. Kala sai yace fa qala ammarun, to Ammar ibn Yasir yana wurin, Ammar ibn Yasir yana zaune a wannan wurin majalisin Sayyidina Umar. Sai yace ya amiral mu'minin, ya kai sarkin mummunai, amma tadhkuru, shin ba za ka iya tunawa ba, in kuntu ana wa anta fil ibli, a lokacin da ni da kai mun kasance a wurin kiwon raƙuma. Fil ibli dinna ay nar al ibli, muna kiwon raƙuma, karkace muna cikin raƙuma, an gane ku? Fil ibli muna kiwon raƙuma. Fa asabatna janabatun, sai janaba ta same mu. Yace fa amma ana, amma ni inji amma, fatama aktu, sai ne ta birgima a ƙasa, shine fatama ragatu, dun manan shi dai ne kamar ta fatama ragu dabatu, yanda mu karanta satin can. Sai ya wankan janaba da ƙasa, tunda ana taimama da ƙasa a matsayin alwala, ita ma wankan janaban sai ita da ƙasa. Sai ga Sayyidina Umar haka yace baka tina ba, fa ataitun nabi, fa ataina annabiya alayhi salatu wassalam, sai muka dawo Madina wurin annabi. Fa zakartu zalika lahu, sai na bashi labari, nace ya rasulullahi ga fa abin da ya faru, amma ni kuma ga hukuncin da nayi, nayi ta birgima a ƙasa a madadin wankan janaba. Fa qala lahu sallallahu alayhi wasallam, sai manzo Allah ce da Ammar ibn Yasir, innama, abun sani kadai, ai da baka yi wannan abun ba, kana yakfika an taqula hakaza, sai yace ga yanda zaka yi, ya kwatanta mishi. An taqulan nan na sha fada muku a wurin karatu, ba na magana bane ba. Idan Laraba suka ce an taqula hakaza, ana nufin ka aikata abu kaza. Alqawlu yakan zo a larabci da ma'anar alfi'ilu, daga cikin akwai irin waɗannan wurare. An taqula hakaza, ai ya ishe ka kawai kai haka. Wa daraba bi yadayhi ila al-ardi, annabi sai ainihin dora hannayen shi a ƙasa. Kalman addarbu a taimama, ba buga ƙasa fa ake nufi ba, akwai wanda zai taimama kaman yana fada da ƙasa, sai ya buga pap. Kalman addarbu din ba bugawa bane ba, kawai shafa ake nufi. A larabci addarbu takan zo a duka, kuma takan zo a shafa. Ina fata an gane. Allah ce wa idza darabtum fil ardi, addarbu ana nufin tafiya, kaga shafan ƙasa ake, ba dukan ƙasa ake ba. To haka daraba na taimama ana nufin shafan ƙasa. Sai annabi ya ce ka shafi ƙasa da hannayenka, thumma nafakhahuma, bayan annabi ya shafi ƙasa da hannun shi da ya dago tafukan nashi, sai ya hura tafukan nashi. Saboda me? In akwai wani abu da ya makale zai fita, ko tsinke ko kara ko wani abu ko dan tsakuwa, da ya hura haka da ƙarfi, duk wani abu da ya makale zai faɗi. Shine thumma nafakhahuma, da annabi ya hura, thumma masaha biha wajhahu wa yadayhi, annabi sai ya shafi ainihin fuskan shi da kuma hannayen shi, ila nisfi dhira'i, zuwa ainihin rabin zira'i. Ina ne rabin zira'i? Menene zira'i da Hausa? Ba goyon hannu ba, goyon hannu sunan shi da ba. Me ake nufi da zira'i kawai? Me ta kida? Ai kwatanta min nake so ai. Ah, wannan ba shi ne, wani yayi haka da yatsa, ba shi bane ba. Na? Daga ina zuwa ina? Ba shi bane zira'i. Zuwa ina? Ina ganin ka zuwa ina? Daga ina zuwa ina nake tambayan ka? Yawwa, abinda ake ce zira'i shine daga nan har zuwa ƙarshen yatsan ka nan. Mutane suka dauki zira'i daga nan zuwa nan, ba shi bane zira'i. Tun daga nan har ƙarshen dan yatsan ka shine ake cewa zira'i. To ina ne rabin shi? Kila sai a ce kaman daidai nan kenan ko? Tun da ya ce kawai zuwa rabin zira'i, to sai malami suka ce wannan hadisin ya inganta, amma wannan kalman ta ƙarshe bata inganta ba. Ina fata an gane cewa zuwa rabin zira'in nan suka ce kalma ce wacce akwai kuskure a ciki. Sai dai in yana nufin iya nan, shi yake nufi da rabin zira'i din. In haka ne, to shikenan, da yanzu labari yake bayarwa ba magana annabi bane ba. alaihi salatu wassalam suka ce imma yana nufin iyanan shine rabin zira'i amma inda har nan yake nufi to wannan abin bai inganta ba to Ammar bin Yasir ya bada labari yace sayyidina Umar da kace ba za ka yi sallah ba har sai ka samu ruwa ko da bayan wata ne baka tina lokacin kaza kaza ya faru ba muna kiwon raquma fa qala umaru sai umar yace ya ammaru ittaqillah yace ya kai ammaru dan yasir ka ji tsoron Allah ina ka samu wannan labarin kuma har ka ce ina ciki fa qala sai ammar bin yasir yace ya amiral mu'minina ya sarkin mummunai in shi'ita idan kana so a matsayinka na shugaba wallahi yace na rantsi da Allah lam azkuruhu abadan daga yau har abada ba zan ƙara ba da wannan labarin ba me yasa faɗi haka biyayya ga shugaba yace ya rantsi da Allah in har sayyidina Umar yana so ya daina ba da wannan labarin har abada fa qala umaru sai sayyidina Umar yace kalla yace a ya rushe magana Ammar kenan maganan kar ka sake bada labari kalla ba haka bane ba yace wallahi ni ma na rantsa da Allah inji sayyidina Umar sai yace lan walliyannaka min zalika ma tawallaita tunda dai kai ka ji ka gani ka ce ya faru ni kan bazan iya tunawa ba ka ci gaba da bada labari amma dai ko menene yana kanka ni wallahi ma tawallaita amma ni ka fidda ni cikin labarin cewa hadda ni a wurin ni kan bana wurin to sai malami suka ce anan me yasa sayyidina Umar bai tabbatar da shi baya gumba da shi akai ba kuma bai hana shi bada labari ba shi kuma Ammar ya ce sayyidina Umar kana nan saboda me suka ce dalili shine sayyidina Umar ya san Ammar bin Yasir ba zai taba yau annabi ƙarya ba wannan yaqini yake da shi kun fahimci wannan abin da kyau domin sayyidina Umar a majalisin shi wata rana ana zaune sai Khabbab ya zo shi ibn al-Arat Khabbab ibn al-Arat yana cikin waɗanda suka zama sanadiyan musulunta sayyidina Umar da sayyidina Umar ya fito akan iran shi ya baci annabi ya zo yana tabbatar da mutane a Makka shi zai dauki mataki ya hawo doki da takobin shi ya ratayo yana neman annabi sai ya hadu da wani yace a yanzu kai annabi kake nema ai ka je gida tukunna kawar ka mata musulunta ka fara dinke matsalan gida tukunna yace kanwa ta yace kwarai kawai sai ya kama hanyar gidanta yana zuwa gidan shi Khabbab ibn al-Arat ya zo gidan yana koyar da su karatun Qur'ani tace maza ka samu inda zaka buya ga Umar na shigowa in ya shigo kai kan zai iya gamawa da kai amma ni kan bayan da iya da ni da ya shigo gidan Khabbab ya buya a kicin yace mata ga labarin da naji tace kware da gaske har ya wanka mata mari a takaice dai da ta karanta masa Qur'ani suratu Taha ta fara rera masa aka zo kissan annabi Musa sai ga sayyidina Umar kuma jikin shi yayi sanyi sai Qur'ani ya ratsa shi a take daga wannan wurin sai wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam to da yazo shi waye ne aka ce Umar ne kowa hankalin shi ya tashi sayyidina Hamza ya ce ku bude mishi koba idan yazo da alkhairi mu karbe shi in yazo da sharri muna dare da shi to a lokacin a majalisin annabi an fara samu ko menene kwarawa sai da Ahmad ya ce a bar shi shigo yana dosowa annabi ya ce alkhairi ke tafi da sayyidina Umar yana zuwa ya kalmar shahada to shi Khabbab ibn al-Arat sayyidina Umar na ji da shi in ya zo zai ce matso ka zauna kusa da ni a majalisin shi ya ce tashi da wannan wurin ka zauna sai ya ce wallahi na rantsa da Allah ma haqqu bi hadha al-majlis ahadun minka illa Ammar bin Yasir yace wannan wurin da nake cewa ka zo ka zauna ba wanda yafi ka cancanta da nan in ba Ammar bin Yasir ba in yazo kan zanta shi ka to ku gane matsayin Ammar a wurin sayyidina Umar yana da wani matsayi ne na ƙarshe kuma annabi ya ce da su iqtadu bi Abi Bakr wa Umar kuyi koyi da Abubakar da Umar hadisi Anas bin Malik yace wa hatadu bi hadi Ammar ku shiryu da shiryan Ammar to duk wannan matsayin sahabbai yace a ka ci gaba da bada labari amma ni ne ka fidda ni to sai suka ci abu na biyu sai yadda Umar nauyin shugabanci ya mishi yawa akwai possibility ya manta saboda sayyidina Umar da ya zama shugaba har iyalan shi ba wanda ya ƙara jin dadin shi kuma ba shi da lokacin kanshi ko dare ko rana ko zafi ko sanyi gaba ɗaya harkar shugabanci ne zai shiga kasuwa layi layi ya rabi ai gaskiya ko a ci uban mutum dan ba da misali ne an gane ko wato har shi har sai da sayyidina Usman ya ce wallahi Umar duk wanda zai zo a bayanka ka wahalar da shi ba wanda zai irin shugabancin kan nan to wannan zafin kan shugabancin ga yaƙe-yaƙe yaƙin Kadisiya na Farisa ga buɗe Misra ga wane ne ga Rumawa ga munafikan Madina ga duk waɗannan abubuwan sun mishi ca to shi yasa aka ce akwai yiwuwar ya manta waɗannan abubuwan shekara 30 bayan aka yi su ina fata an gane dan ya manta ba abun mamaki bane ba shi yasa bai zargi amma bai ci amma shi a fidda shi tunda shi bai tuna ba amma kai ka ci gaba da labari yace wallahi lan waliyannaka min zalika ma ta wallaita qala haddathana muhammad ibn alaq shine abu quraib qala haddathana hafs shine hafs bin ghiyasin yawa ara makarike ko qala haddathana al-a'mash suleiman bin mahran an salamata bin kuhail an ibn abza shine abdurrahman ibn abza dan nace na cikin matasan sahabbai din nan shine a farkon babi a hadisin da muka gama yanzu an ammar ibn yasir daga ammar dan yasir wannan sanadin tunda muka fara har zuwa kan ammar ibn yasir dukkan su suna cikin kutubus sita gaba dayan su fi hadal hadisi faqala umaru ya ammar faqala alaihi salatu wassalam ya ammaru inna ma kana yakfika hakaza thumma daraba بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ده النبي اني دور هنشي akan kasa bima'ana shafi kasa to a wannan hadisin sai aka nuna annabi ya fara shafan hannun shi ne kafin shafi iska sai ce thumma masaha wajhahu sannan sai shafi ainihin fuskan shi wa dhira'aini ya shafi zira'in shi kuma ila nisfi sa'id zuwa rabin as-sa'id ko as-sa'idaini as-sa'id da az-zira bambancin su shine az-zira kamar yadda muka fada shine daga nan dan yatsa zuwa nan shi kuma as-sa'id shine daga nan zuwa nan kina as-sa'id to sai anan a ruwaya aka ce ya shafi zira'aini ila nisfi sa'idaini zuwa rabin nan sai ka raba shi biyu kaga kamar daidai nan kenan sai yana cewa ya shafi hannun shi har zuwa nan ya wuce ainihin ku'i amma ko bai kai guyon hannu ba a wannan ruwaya walam yablughil mirfaqaini darbatan wahidatan qala abu dauda wa rawahu waqi'un an al-a'mash an salamata bin kuhail an abdurrahman bin abza wa rawahu jarir an al-a'mash an salamata bin kuhail an sa'id bin abdurrahman ibn abza ya'ni an abihi bambancin wannan ruwayan abu dauda yace a ruwayar waki'u shi ya ruwaito ne ta hanyar salamata bin kuhail daga abdurrahman ibn abza amma a ruwayar jarir bin abdulhamid abdabbi shi kuma ya ruwaito ta hanyar salamata bin kuhail daga sa'id dan abdurrahman ibn abza to sai malamai suka ce hadisi ya zo da ruwaya guda biyu akwai ta inda ya zo daga salamata bin kuhail kai tsaye zuwa ga sahabin akwai inda kuma tsakanin shi salamata bin kuhail da sa'id ainihin abdurrahman akwai shi dan abdurrahman shine sa'id to shine aka tambayi ainihin babban malamin hadisin madina al-muhaddith al-madina abdul muslim al-abbad yace duk sanadi guda biyu sun inganta akwai sanadin hadisin da zaka samu nan yazo ta wajen mahaifi kai tsaye tsakanin shi da mahaifi zai iya ruwaya kuma ta wajen dan sulh kuma zuwa ga mahaifin yace babu cinkaro tsakanin su kama hadisin addinu an-nasiha shi ma sanadin shi yana da wannan abu ina fata an gane wanda ya karbo hadisin ya ji ne ta hanyar dan wani malami sai kuma yaje ruwaito kai tsaye ta wurin malami sai zama yana da hanyoyi guda biyu. Qala haddathana Muhammad ibn Basharin qala haddathana Muhammad ibn Ja'farin al-Gundar qala akhbarana Shu'ba ibn al-Hajjaj an Salamata shine da ibn Kuhayl din nan da muka yi ta karantawa al-Dharri ibn Abdullah عن ابن عبد الرحمن ابن أبزع عن أبيه عن أمار بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بها وجهه وكفيه أولا الرواية سأكت عن النبي يشعر فسكا شيني كأين تافوكا باب واني أينهم شكا تواني تتشي الرواية تتإنغنتا تتإنغنتا تتسندي duk hadisin da yazo cewa annabi ya shafi sama da nan din shi a taimama ruwayan bata inganta ba, haka duk ruwayan da tace annabi ya taba kasa sau biyu ruwayan bata inganta ba a kowanne littafi tazo, yasa babu shi a cikin Bukhari babu shi a cikin Muslim. Abin da yake a cikin Bukhari da Muslim kaulan wahidan shine annabi ya bugi kasa ya shafi fuskan shi da ainihin al-kaffaini tafukan hannu a ruwayan Ammar ibn Yasir kenan. Amma a ruwayan Abu Juhayl shi kuma sai ce annabi ya shafi fuskan shi wal yadaini da hannayen shi. To anan ne malamin suka yi sabani kalman wal yadaini, sai wasu malamin suka ce al yadu ana nufi shine har zuwa nan. To sai malamin suka ce al yadu a Qur'ani idan yazo ana nufin iyana, in dai al yadu ne aka ce saboda me, aka ce saboda Allah ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ina ake yankewa shine iyana. Suka ce duk inda Qur'ani ya ambaci al-yadu idan yana nufin ya wuce nan to Qur'ani sai yayi bayani. Suka ce kaman me faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan cewa ana so a wuce nan sai Allah yayi bayani. Shi yasa da yazo wurin taimama a suratul nisa'i yace famsahu wujuhakum wa aydiyakum inna allaha kana ghafurur rahima, a cikin al-ma'ida famsahu wujuhakum wa aydikum minhu, duka al-aidu din suka ce ya dace da wajen wasariqatu wasariqa, inda ana nufin a shafi har nan da Allah zai ce ila al-marafiqi yanda ya auren alwala. Ina fata an gane ke sa yanda ake taimama shine idan ka zo haka kawai zaka yi bismillah kawai ka taba kasa da ka dago, idan ka hura in kuma babu komai ka shafi fiskan ka gaba daya ka shafi tafukan ka shikenan sai ta da ya kama kawo shikenan an gama taimama. A zuciyanka ne zaka yi niyya kaga mutum wani ya bugo min waya, o malam me niyyan taimama, nace rashin ruwa shine niyyan kawai. Amma duk wani nawaiti nawaiti kawai tasuniya ne, majmu'un niyya ce kawai neman kuɗi ne, wani ba Kano ya buga ku yi hakuri ne yan Kano, an gane ku. A takaice abin da ke akwai kawai niyya zaka yi da kai niyya a zuciya bismillah shikenan, yanda kake bismillah fara alwala a shafi fiska da aini. To sai aka ce a taimama idan mutum bai shafi fiskan shi gaba daya ba ya ballama a ya hukuncin taimama. Ahmad ibn Hanbal ya ce wajibi ne ainihin sake shafa fiskan shi, ana nufin shafi fiskan gaba daya yanda ake wanke shi a alwala gaba daya, haka a wurin shafan taimama akan shafi fiskan ne gaba daya, an gane ko? Haka wurin shafan hannu yanda kake wanke hannu a alwala haka zaka yi shi, ana farawa ne da hannun dama sai an gama kafin kuma a shafi hannun hagu. Na'am, e fuska ba duka hannaye bi tafuka bi da su ake shafan fuska. Allahumma amin. Shakka Salamatu wa qala Salamatu bin Kuhailin yayi shakka a ruwayan shi yace la adari fihi, shin ban sani ba a cikin ruwayan ila al-mirfaqaini ya'ani aw ila al-kaffaini, shin yana nufin an shafa ne har zuwa ainihin guyon hannu ko kuma an shafa ne iya ainihin tafukan hannaye. To malami suka ce wannan shakkan da zo cikin ruwaya wal mahfuzu shine ila al-kaffaini, amma ila zira aini din suka ce ruwaya ce ghairu mahfuz. Qala haddathana Ali ibn Sahl ar-Ramli qala haddathana Hajjaj shine Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi Hajjaj bin Muhammad al-Misisi ya'ani al-A'war, ana nufin A'war wannan inkiyan shi ne Hajjaj al-A'war. Qala haddathani Shu'batu bi isnadihi bi hadha al-hadisi قال ثم نفخ فيهما ومسح بها وجهه وكفيه الى المرفقين او الى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول سلمة بن قحيل يا كسنتي yana cewa الكفين والوجه والذراعين. idan yana karantar da mutane taimama sai ya ce an shafi tafuka da fuska, wata ran kuma ya ce an shafi ainihin fuska har zuwa ainihin an shafi zira'i. to fa qala lahu mansur zaka yawmin, wata ran sai mansur shine bin mu'tamar, mansur bin mu'tamar sai ya ce da shi salamatu unzur ma taqulu, ka kula fa da abin da kake fada, fa innahu damiru sha'ani kenan inji malaman larabci. yanda al'amarin yake la yadhkuru dhira'aini ghayruka, in banda kai babu wani malamin da yace an shafi zira'i, kai hankali ka daina fada an shafi zira'i, shine unzur ma taqulu, ka kalli abin da bi ma'ana kai hankali fa da wannan magana kuskure ne. yace fa innahu la yadhkuru dhira'aini, babu wani daga cikin malaman hadisi masu ruwaya dake ambaton an shafi zira'in hannu ghayruka in banda kai. قال حدثنا مسدد بن مسرع قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم شن الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة الكندي عن ذر شن بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن ابن عبزة شن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه شن عبد الرحمن بن عبزة بهذا الحديث قال فقال يعني yana nufin annabi kenan alaihi salatu wassalam inna ma kana yakfika an tadriba bi yadayka ila al-ard fatamsaha biha wajhaka wa kaffayka wa saqa al-hadisa. kaw amme mai ta banda mu karanta ne, ina fata kun fahimta. kala abu dauda wa rawahu shu'batu an husainin shine husain bin abdurrahman sikani an abi malikin shine ghazwan da mu karanta dazu husain bin abdurrahman sikani malaman kutubu sita sun fi da hadisin shi. an abi malikin ghazwan al-gifari qala samitu ammaran yace naji ammaru dan yasir yakhutubu yana hudubar juma'a bi mislihi da irin wannan hadisin da mu karanta a hudubar juma'a yana bada labari illa annahu qala sai dai a abinda naji a hudubar juma'a lam yanfukh bi ambaci cewa annabi ya ainihin hura hannun shi ba a lokacin da ainihin zai shafi fuskar shi, amma lafazin an hura din ya inganta. wa zakara husain bin muhammadin an shu'bata an al-hakimi fi hadha al-hadisi qala daraba bi kaffayhi ila al-ardi wa nafakha. qala hadathana muhammad bin al-minhal qala hadathana yazidu بن زريع عن سعيد شن بن ابي اروبا سعيد بن ابي اروبا سكاني مالمن كتب السته سن في الحديث شي عن قتاده بن دعامه السدوسي عن عزره دغ عزره بن عبد الرحمن عزره بن عبد الرحمن امام البخاري ده مسلم ابو داود النسائي دو سن في الحديث شي عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر قال دك عمار بن ياسر ذاك أنا تميمة عمار بن ياسر عمار بن ياسر عمار بن ياسر wannan sahabin yana da darajoji masu tarin yawa da baban shi shi Yasir da mahaifiyarsa Sumayya sune farkon shahidi a musulunci baban shi ne da babarsa su suka fara samun shahada tun farko musulunci a Makka. aka kashe baban shi aka kashe mamansa ana azabtar da su kullum. annabi zai wuce ya gansu ba zai iya magana ba zai iya hanawa ba an fi karfin su. sai ya ce isbiru ala yasir, ku yi hakuri ya iyalan yasir fa inna mau'idakumul jannata, makoman ku aljanna ne. haka annabi ke gaya musu. annabi kuma ya ce allahumma salli ala ali yasir, Allah kai salati akan iyalan Yasir. Ammaru yana ciki, su uku ne daga shi sai mahaifin sai mahaifiyar aka dinga azabtar da su. shi a karshe ya samu aka ainihin fanshe shi da shi da Sayyidina Bilal amma da baban shi da baba duk kace su akai kisan gilla annabi ce duk suna aljanna to kaga irin wannan matsayi da Ammar ke da shi ke sa sayyidina Umar yake girmama shi قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان شين ابان بن زيد العطار malaman kutubus sitta sun fidda hadisin shi in banda ibnu majah ina nufin shi aban kenan qala aban yace su ila qatadatu an tambaye qatada an tayammumi dangane da ainihin taimama fi safari a halin tafiya fa qala sai yace haddathani muhaddisun wani mai bada labari ya bani labari akan wannan ne zama hadisin bai inganta ba haddathani muhaddisun wane ne an gane ko kawai ka ce wani mai hadisi to ba mu san shi ba da akan wannan malami suka ce hadisi ne munkar hukuncin da suka ba wa hadisin kenan suka ce hadha hadithun munkar sanadin wa matanin bai inganta ba sanadin sun rusa shi haka matanin ma sun rusa shi sun rusa sanadin na farko saboda me ya ce haddathani muhaddisun wani malamin hadisi ya bamu ya bani labari an Sha'bi daga Sha'bi an Abdurrahman bin Abza an Ammar ibn Yasir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ila almirfaqaini kaga matanin ma bai inganta ba annabi ya ce a shafi hannu har zuwa guyuwa hannu a wurin taimama to wannan kalmar bata inganta ba kamar da sanadin ma bai inganta ba shi yasa suka ce hadisi ne munkar da'ifun jiddan Imam Daraqutni ya fidda wannan hadisi a cikin sunan haka Imam Al-Baihaqi a cikin sunan Al-Kubra akwai wani hadisi wanda Al-Imam Hakim ya kawo shi a cikin Al-Mustadrak Al-Sahihaini wata ra annabi yake bada labari alaihi salatu wassalam yace ishtaqatil jannatu ila thalasin yace aliyu wa ammar wa salman yace aljanna tana bege tana kaman kwadayin mutane ku su kaman su yi sauri su shige ta bi mana kaman ta damu wadannan mutanen su zo annabi ke bada labari fa yace aljanna tana kwadayin mutane guda uku yace sayyidina ali dan abu talib yace da ammaru dan yasir sai yace da salman al-farisi yace wadannan mutanen aljanna ce da kanta take cewa Allah tana so su yi sauri su zo Allah kara musu yadda shi yasa wato matsalan sahabbai yan uwa ba abun wasa bane ba duk wani aqida a duniya da za a soki sahabi karka yadda da wannan abu ko mai sahabbai suka yi wallahi yan aljanna ne kun fanci Allah abinda kyau duk abinda sahabi zai yi Allah ya ce sai ya shiga aljanna kai ka ce baka yadda ba akwai kana da ja domin idan ka ce kana da ja to abinda za ta tambaye ka shine Qur'anin da Allah ya ce ya gafarta musu ya yarda da su yanzu Allah bai san me zai faru a gaba ba kenan shi kuma Qur'ani ya ce mana wa ma kana rabbuka nasiya la yadullu rabbi wala yansa ubangiji baya kuskure baya mantuwa to ya san da duk abin da zai faru amma ya gafarta musu amma ibn yasir duk yakin da annabi da shi akai babu wani yaki guda ɗaya da bai taba zuwa ba ba taba ma cewa zauna a madina ku yi gadin mata da yara ba duk yaki da shi ake zuwa hatta sayyidina aliyu annabi ya taba aje shi a madina yace ba za ka je ba ku zauna ku yi tsaron madina mu mun tafi sannan Ammar bin Yasir bayan annabi ya bar duniya yakin ridda da shi aka yi na lokacin Abubakar as-Siddiq haka ma'arikatul yamama da shi aka yi a wannan yakin aka yanke masa kunne kafurai sannan ya rasu a lokacin sayyidina Ali bin Abi Talib a yakin Siffin wanda ba shi da dadi wannan labari ana aka kashe shi hadisi ya zo cikin Sahih al-Bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yace lokacin da ake gina masallacin annabi alaihi salatu wassalam yace kunna nahamilu labilatan labilatan yace mun kasance mu sahabbai muna daukan bulot daya muna kaiwa ana gini yace wa ammaru labinataini labinataini amma shi ammaru block biyu yake dauka yace fara'ahun nabi sai annabi ganshi alaihi salatu wassalam yace annabi yazo na share masa fuskar shi da duk inda kura ya taba shi sai yace waiha ammaru ce Allah sarki ammar shine ma'anan waiha ka tausaya mutun kan wani abu ta ka hango zai same shi amma shi bai sani ba shine ma'anan waiha ammaru yace Allah sarki ammar yace taqtuluhu alfi'atul baghiya wata tawaga azzaluma za ta kashe shi a lokacin fa abun saura shekaru kusan 40 ya faru annabi ke wannan magana alaihi salatu wassalam taqtuluhu alfi'atul baghiya yace wata jama'a ce azzaluma za ta kashe shi to she sa ahlus sunna gaba ɗaya kaf ba su da sabani cewa rikicin da ya faru tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina aliyu aliyu ne akan gaskiya ahlus sunna ba su da ja akan wannan abu su muawiya ijtihadi su kuskure ne sanna ali bin abi talib sanna annabi yace shi ammar yace da uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nari yana kiran su zuwa ga aljanna suna kiran shi zuwa ga wuta ibnu hajar al-asqalani cikin fatahul bari sai yake cewa abinda ake nufi shi ammar yana kare sayyidina aliyu saboda shine khalifa kuma wanda ya cancanta su kuma suna kokarin he sun kifar da gwamnatin shi yace wannan kuskure ne shine abin da hadisin ke nufi khuruji ga khalifa musulunci haramun ne kun gano wannan abin da kyau shugabannin musulmai musu khuruji haramun to a wannan gaban sai in shi'a suka dauka dan suna son ammar suna ji da shi saboda sun samu kofar da za su soki sahabbai to sai aka ce duk da wannan din fa abinda zai faru Allah ya sani ya sanar da annabi kuma amma sai Allah ya kira su mummunai wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma yace al mu'minina haka ya kira su sanan da ya gama magana sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum Allah bai kore imani akan su ba yanzu kai ka zo ka ce sun kafirta to ta ina kun fahimci wannan abin da kyau to she sa aqida ce kawai ta kuskure su sahabbai tsakanin mu da su tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum wala tusaluna amma kanu ya'malun she sa ga duk wanda ya karatu fiqhin mu na gida na malikiya ko da a cikin risala zace wal kaffa amma shajar bainahu ka kame bakinka daga duk rikicin da ya faru tsakanin sahabbai fada ne tsakanin uwarka da ubanka ina ruwanka wa zaka taya sai dai kai sulhu zaka dauko dori naka zana babarka ne ko zaka daki babanka imma ko ka ba su hakuri ko ka bar gida ko ka je ka kira wani ya musu sulhu to haka rikicin sahabbai yake wadansu yan aljanna ne suke fada kai kuma dan ja gaba ina ruwanka kaga akwai rashin lissafi a ciki wato mu kiyaye duk wata aqida mai taba mutuncin sahabbai wala baki da musulunci bane ba sharri ne na shedan Allah tsare mu tsare mana imanin mu wana Allahumma min Abdurrahman ibn Abza dinnan mun yi ta karanta sunan shi wanda nace na cikin kananan sahabbai wani abu guda ɗaya da zan faɗa akan shi sayyidina Umar dan Khattab lokacin yana khalifa yana sarkin musulmai ya fito zai tafi makka yana kan hanya daga madina sai hadu da gwamnatin makka a hanya shi kuma zai je wani gu ci ina zaka je ci ai zai je gari kaza ne misali sai ce to wa ka barwa shugabancin makka sai ce ana bar Abdurrahman bin Abza na bashi a ne rukon ƙwarya kiya ce ka ya rike min kafin na dawo to Umar bai san shi ba yace wane ne kuma Abdurrahman ibn Abza sai ce kana maula mim ai wani bawa ne daga cikin bayi tun asalin shi mawali ne sai Umar yace yanzu makka zaka bar wani bawa ya zama gwamna sai na Umar ya ga abun bai yi ba to sai shi gwamnan makka sai yace sai da Umar kana aliman bil qur'ani aliman bil fara'id yace ai babban masanin qur'ani ne akwai kira'a da tafsirin shi kuma sai yace kuma masanin ilimin shari'a ne malamai suka ce al-fara'id din nan ba rabon gado kada ake nufi ba ya sarrafa gado kuma ya san shari'ar musulunci sai sai na umar yace Allahu akbar sadaqa muhammadun yace muhammadu yayi gaskiya fa qala inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi qawaman wa yada'u bihi akharin yace annabi muhammadu yayi gaskiya yace wannan littafin na alqur'ani Allah na daga darajar wasu mutane da shi yana kuma kaskantar da wasu mutane da shi yace kaga bawa ne fa amma saboda qur'anin shi ya zama gwamnatin makka ko ba haka ba to kaga wannan yana daga cikin falalan alqur'ani kenan yasa duk musulmi yayi alfahari da alqur'ani kuma ya dinga karanta shi in tatluha khifatan min harri nari ladha afata nara ladha min murdi hashabimi inji mai baiti babun mala yace wani babi at-tayammumi fil hadari hukuncin taimama a zaman gida at-tayammum fil hadar ya halatta wanda ke gida ya taimama ko bai halatta ba ka san daga jin babin nan ka san akwai abu a ƙasa kenan in babu wani abu me ka wannan magana ta akwai malaman da suka ce su suna ga bai halatta ba ai taimama a zaman gida sai dai a halin tafiya ko menene a zaman gida ba maganar taimama to shine mallan zai kulla babi dan bada amsa ga wannan magana at-tayammum fil hadari hukuncin taimama a gida ya halatta ko bai halatta ba zamu ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala hadathana abdul malik bin shu'aib ibn al-lays qala akhbarani abi abdul malik bin shu'aib bin al-lays yace babana ya bani labari babansa shine shu'aib ibn al-lays an jaddi sannan daga kakana shi kuma kakan shine al-lays ibn sa'd al-misri daga cikin manyan abokan imamuna malik imam shafi yake cewa al-lays ibn sa'd afqahu min malik yace lays dan sa'd yafi malik fiqhu sai dai shi bai samu daliban da suka killace fiqhun shi ba irin yadda imam malik ya samu an ja'far ibn rabi'a daga ja'far dan rabi'a an abdurrahman ibn hurmus an umairin maula ibn abbas duk waɗannan suna cikin kutubus sita tun daga kan Lays ibn Sa'd shi wannan Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Lays Muslim Abu Dawud An-Nasa'i da yace akhbarani abi haka ma baban nashi Muslim Abu Dawud da An-Nasa'i amma daga kan Lays ibn Sa'd kakan nashi har zuwa nan duk suna cikin kutubus sita annahu sami'ahu yaqulu cewa ya ji shi yana cewa aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar Umayr maula ibn Abbas yace yaji Abdullah ibn Abbas na cewa mun dawo dani da Abdullah ibn Yasar maila maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wato aqbaltu kuma mun fuskanci mun je wurin waye Abu Jahab Abul Jahim shi Abdullah ibn Yasar bawa ne ga maimuna maimuna matar manzon Allah alaihi assalatu wassalam ko sai ta aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar dani da Abdullah ibn Yasar aqbaltu me kenan arama mun dawo kamar raja'atu kenan ko daga wajen ala abil juhayr ibn al harith bin sammat al ansari wannan sahabi ne yana cikin kutubus sita قال ابو الجهيم سي ابو الجهيم باسو لاباري yake cewa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan aqbala din nan ba wasun dawo bane ba sun je wurin shi ne da shi maula ibn abbas da abdullah ibn yasar sun je wurin abu al-juhayr ibn al-haris as-simmat al-ansari sai basu labari kala sai yace shi abu al-juhayr aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nahawa bi'ir jamalin yace annabi ya dawo daga bi'ir jamal din nan wata rijiya ce a Madina malamai sun yi sabani a ina take a yanzu wadansu malamai suka ce ba sai inda take ba wadansu malamai suka ce tana wuri kaza akwai maganganu wanda la yahummuna a takace dai wata rijiya ce wanda yanzu babu ita amma ana kokarin a gano a daidai ina take kafin chawusar to shine yace annabi ya dawo daga wurin bi'ruj jamal falaqiyahu rajulun sai wani mutum ya hadu da annabi fa sallama alaihi sai wa annabi sallama فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام النبي بي امسى مي سلاما با ديتي السلام عليك يا رسول الله سي شروع بكلا شي با حتى اتى على جدارين حسي ده النبي زو جن وني جيني كو وني كاتانغا فمسح بوجهه ويديه النبي سي تيمما يشافي فسكن شي دانيهن هنايه شي تافكن شي ثم رد عليه السلام سي امسى مي سلاما ناشي مي wannan hadisin ke nufi mun karanta a can babin shafa akan kufi yawa ala ghairi taharatin cewa wani yawa annabi sallama annabi bai amsa ba har sai da yaje ya alwala ya kama ruwa ya ce da shi ai ba na so na amsa sallaman ka ne bani da sarki to sai malamin suka ce saboda assalamu sunan Allah ne ina fata an gane ya zo cikin qur'ani assalam sunan Allah ne الملك القدوس السلام تو سي suka ce annabi baya so ya ambaci sunan assalamu ala gari taharati saboda girmama Allah din ba dan cewa haramun bane ba kun gane ko yau ba wanda in ka ambaci sunan Allah babu tsarki ka aikata haramun ba girmama Allah ne subhanahu wataala saboda shi wanda ya san Allah yafi ganin girman Allah ina fata an gane duk abin da ka san shi shi yasa kake jin tsoron shi ke sa yaro da bai san wayan wuta ba sai je zai kama haka ne babba zai yi saboda ya san shi ke sa duk wanda yake saba wa Allah to bai san Allah bane ba sanin ka da Allah ke saka ƙara jin tsoron shi kace kuma ƙara ganin girman shi ke sa sahabbai da suka san girman annabi suke ganin girman shi fiye da kowa ke sa suka ce ba taba yin a tarihi mutumin da su waɗansu mutane ke ganin girman shi irin yanda sahabbai ke ganin girman annabi ba alayhi salatu wassalam kisa wanda ya san girman annabi sune ahlus sunna wadanda suke kauna annabi kauna ta gaskiya sune ahlus sunna saboda me kullun qala haddathana qala haddathana qala rasulullahi to dole su fi kowa sanin wane ne annabi amma shi sa kai da baka san shi mai shi sa kake masa karerai kake ma kwatanta shi da wadansu waliyanka sannan duk rigiman da ake fa akan hadisin Jabir akwai abin da yake ta mishi wai alhaqiqatul muhammadiyya idan kaji suna cewa an halicci annabi daga hasken Allah duk rigiman ba kan annabi ake yin shi ba idan kai yadda haka ne sai a ce da kai to ai su ma waliye daga hasken annabi aka yi su duk rigiman anan za ta kare dama kun gane wannan abin da kyau ba dan annabi ake wannan rikicin ba kuma hadisin Jabir hadisin ƙarya ne bai inganta ba duk dalibin hadisi ya san wannan abu hatta Imam Suyuti ya soki hadisin ya ce bai inganta ba Imam Al-Gumari dan dariqa ne babban malami yace hadisin ƙarya ne Al-Gumari Professor Ibrahim Makai yana kafa hujja da maganar shi to Gumari yace hadisin ƙarya ne kai a karo kace sai an yarda dole kaga son zuciya ne kawai hadisin wannan nuru gabaɗaya hadisin ƙarya ne Allah ya sa mu dace اللهم امين قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي ابو علي ابو داود ابن ماجه سنفد حديثه قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي هكذا شيما ابو داود ابن ماجه قال اخبرنا نافع مولى بن عمر كتب السته قال ان طلقت مع ابن عمر نافع yake cewa mun tafi ni da Abdullah dan Anida Abdullah dan Umar wannan hadisin da zamu karanta hadisi ne munkar bai inganta ba yace mun tafi ni da Abdullah dan Umar fi hajatin cikin wata bukata ila ibn Abbas zuwa ga Abdullah dan Abbas fa qadabnu Umar hajatahu sayyidina Umar dan Umar ya gama biyan bukatar shi a wajen Abdullah dan Abbas fa kana min hadisihi yawma idhin a wannan ranar daga cikin abin da suka tattauna an kala yake cewa مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكه يace wani mutun ya wuce annabi a cikin wani lungu min as-sikaki daga cikin lungunan Madina as-sikak jam'in na as-sikatu as-sikatu shine hanya dake da matsi as-sikak jam'in shi to yace wani mutun ya wuce annabi a wani lungu min as-sikaki daga cikin lungunan Madina wa qad kharaja min qaitin aw bawlin annabi ya fito daga biyan bukata fa sallama alayhi sai mutumi yo annabi sallama falam yarud alayhi annabi bi mayar masa da sallaman ba hatta idha kada ar-rajul an yatawara fi sikkati har saura ka dan mutumin ya fita daga cikin lungun gaba daya ya ba wannan lungun baya ya tawara shine ka ba abu baya hatta tawara bil jabo yawa shine faduwar rana an yatawara fi sikkati saura ka dan mutumin ya fita daga cikin lungun gaba daya ya juya wa lungun baya daraba bi yadihi alal haidi annabi sai ainihin shafi hannun shi da katanga dake cikin wannan lungun wa masaha biha wajhahu ya shafi fuskar shi thumma daraba darbatan ukhra sannan sake shafa kuma karo na biyu fa masaha dira'ihi ya shafi tafukan ainihin hannun shi har zuwa zira'i thumma radda 'ala rajuli salama annabi sai ya amsa wannan mutumin sallaman shi wa qala sai ya ce da shi innahu yanda al'amarin yake lam yamna'ani an arudda 'alayka salama ai ba abin da hana ni na amsa maka sallaman ka illa anni lam akum ala tuhurin na kasance ne bana tare da tsarki bani da tsarki shi yasa ba amsa wannan sallaman ba hadisin bai inganta ba kala abu dauda samitu ahmad ibn hanbalin ya qulu abu dauda yace naji ahmad dan hanbali yana cewa wa rawa muhammad ibn sabit shi wannan muhammad ibn sabit al-abdi wanda yazo a farkon sanadin nan suna na biyu ba a karban hadisin shi da ifi ne la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da hadisin shi to shine abu dawud yace yaji ahmad dan hanbali yana cewa rawa muhammad ibn sabitin hadisan munkaran fitta yamumi shi muhammad ibn sabit al-abdi din nan ya rubaito hadisi munkari a cikin babin tayammum fitta yamum ai fi babin tayammum a cikin babin taimama ya kawo hadisi wanda ke munkarai waɗanda ba su inganta ba qala ibn dasa al-imam ibn dasa yace qala abu dauda lam yutaba muhammad ibn sabit fi hadhihi al-qissa ba a samu wani malami hadisi ɗaya ba da ya mishi mutaba'a a cikin wannan kissan menene mutaba'a a ce an samu wani malami ya kawo irin wannan abu sai a ce an samu mutaba'a domin zai karfafi maganar shi kenan to ba a samu wani malami hadisi da ya kawo irin wannan maganar ba shine babu mutaba'a kenan ala darbataini cewa an yi bugu har sau biyu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye daga annabi babu wannan ruwaya yace wa rawahu fi'il ibn umara wa rawahu su malaman hadisin sun ruwaito shafa guda biyu ko bugun kasa sau biyu fi'il ibn umara matsayin aikin dan umar ba aikin annabi ba alaihi salatu wassalam to duk hadisin da yazo na an bugi kasa sau biyu in ma zamo ko aikin sahabi ne ko kuma an ce annabi ne ruwayan bata inganta ba babu ruwayan da tazo cewa annabi ne yayi in ba wannan ruwayar ba kuma hadisi ne munkar za mu yi ƙara hadisi da saura minti biyu za mu yi ƙara sababi qala hadathana ja'far ibn musafir qala hadathana abdullah ibn yahya al-burulsi ka taba jin wannan sunan ina ga ko yau ko rigirgi nake ga iyaka sunan shi muhammad ibn yahya al-burulsi ya kamata da girgiye faɗi sunan nan nake ga qala hadathana haywatu bin shuraihin haywatu dan shuraih an ibn al-hadi shine zaid ibn abdullah ibn al-hadi anna nafi'an haddathahu yace nafi'u ya bashi labari daga cikin manyan malaman madina an ibn umara daga abdullah da umar kale yace aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallama min al-ghaiqi yace annabi ya ainihin fito ko ya dawo daga biyan bukata falaqiyahu rajulun inda bi'r jamalin sai wani mutum ya hadu da annabi a wajen rijiyan jamal sunan rijiyan kenan fa sallama alaihi sai wa annabi sallama falam yurd alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi bi amsa mi sallama ba hatta aqbala ala al-ha'iqi har annabi ya tafi ya fuskanci wani gini ko wata katanga fa wada'a yadahu ala al-ha'iqi annabi sai dora hannun shi akan wannan katangan thumma masaha wajhahu wa yadayhi sai ya shafa fuskar shi da ainihin tafukan shi thumma radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rujuli salama annabi sai amsa wannan mutumin sallaman shi wannan shine karshen babi za ku ji ana cewa annabi ya taba gini yayi alwala yayi taimama to anan sai malamin suka ce idan gini na kasa ne ya halatta ayi taimama da shi suka ce amma kaman gini mai fenti wannan fenti ma mai maiƙo wannan ba za a taimama da shi ba kun gane ko suka ce amma idan fentin na farar kasa ne shi ma za a yi dan farar kasa daga kasa ake yabo shi hukuncin shi hukuncin kasa ne ko kuma gini ne an yi plaster da siminti shi ma siminti kasa ne ina fata an gane ko ginin laka ko an yi fentin farar kasa ko an yi plaster ba yi fenti ba duk ya halatta kai taimama da shi amma an yi fenti irin wannan mai maiƙo ba a taimama a jikin shi kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine ƙarin bayani kawai insha Allah sai Allah na ai nace yanda kake wanke hannu a alwala haka za ka yi a wanke hannu akwai tsafi a tsuwai haka a wurin taimama ma insha Allah sai Allah kai mu ne sati subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh